I hope and ESN and their supporters have threatened that there would be no elections.
Babban Hafsan Hafsoshin Rundunar Sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Faruk Yahaya ke kara aikewa da sakon gargadi ga kungiyar tsagerun ɗan awaren da ke neman ballewa daga Najeriya wato IPOB da a baya suka yi barazanar hana gudanar da zaɓuɓɓuka inda ke jaddada cewa da zaɓe ko ba zaɓe ƴan ta'addan IPOB ko ESN ko ma kowace irin kungiya ko kungiyoyi ko ma wasu gungun wasu jama'a ba za a bar su su yi kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya dunƙulalliya barazana ba.
The Federal Republic of Nigeria.
General Faruk Yahaya wanda ke magana yayin wani taron manyan komandojin sojojin Najeriya da ake yi a halin yanzu a nan Abuja ya ce irin kazarkazar din da dakarun da sauran jami'an tsaro suka yi ya kai ga samar da tsaron da ta kai yanzu Najeriya na iya hako gangar mai miliyan 1,300 a kullum. General Yahaya ya kara da cewa aiwatar da matakan da aka dauka yayin irin wannan taro da aka yi a Sokoto a bara sun taimaka gaya wajen samun gaggarumar nasara da sojoji ke yi a halin yanzu a sassa daban-daban na kasar nan, inda ya ce sojojin a halin yanzu sun hana ƴan ta'addan Boko Haram sakkat a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, sannan kuma sun samar da tsaro a sauran sassan Najeriya. Masanin tsaro Air Commodore Babagama mai ritaya ya ce lalle kam ana samun nasara.
Wannan bayanai wadda shi Lieutenant General Yahaya yayi Chief of Army Staff a gaskiya ne kwarai da gaske. Ai idan za a yi musu adalci kuma a duba a ga yadda dakarunmu suka jajirce aka samu zaman lafiya aka kori waɗannan ƴan Boko Haram musamman a yankin arewa maso gabas ba ma arewa maso gabas ba, in ka duba yau a Najeriya gaba daya abubuwa sun kama an samu ci gaba an samu nasarori kwarai da gaske.
To sai dai kuma a cewar shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto Basharu Altine Guyawo Isa da dade yana kokawa akan matsalar tsaro na mai cewa har yanzu fa da sauraron nan aka ba
mala Hassan mu kuma aunin mu ga duk wata samun nasara da jami'an tsaro da cewa sun yi cikin wannan kasa game da hada ainihin da ƴan ta'adda ba abu ne wanda a koyayye ba. Balayar shina nan dajin birnin Gwari kina ci gaba da cin zarafin jama'a kina rike da mutane dogo gida shina nan dajin Kwantagora har yanzu akwai ƴan matan birnin Yauri sauransu ainihin ga hannu ne nan ga Bello Tulji ne yana ƙara miƙa kawuwa ne kulli yawan cin zarafin jama'a suka yi mallan Hassan waɗannan al'amura abubuwa ne waɗannan da mu idan aka ce wani ma'auni gare mu na samun nasara to babu shakka aunawa muka yi mu gani waɗannan kasugumai da ƴan ta'adda shin suna nan da rayuwarsu suna gudanar da ayyukansu suna ƙara ainihin aringizonsu da hwada da al'amuransu na cin zarafin jama'a dukkan waɗannan mutane da nan zana babu wani al'amari wanda ya kau waɗannan abubuwa ne waɗanda mu ba mu san irin ma'aunin da suke ohani da su ba domin samar da wanga bayani. Malam Hassan.
Hassan mai na kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.